ran wanda ya kai tsakiyar kwanaki 100 a gadan mulki. Yau Alhamis aka tseda Biden zai gabatar da muhimmin jawabinsa na farko a matsayinsa na shugaban kasa, inda zai yi amfani da wannan jawabin wajen tabo batun wannan tallafin da kuma tasirin da zai kan iyalan Amurkawa. Sannan zai kuma tabo batun mutuwar mutane sama da 529 sanadiyar cutar corona daga cikin jumlar mutane miliyan 29 da suka kamu da cutar a Amurka. Kudurin ya samu amincewa ne a majalisun dattawa da na wakilai masu rinjayen 'yan Democrat ba tare da goyon bayan 'yan Republican ba.
To yanzu kuma bari mu je ga rahotonmu na farko. Shugaban riko na kungiyar kasashen G5 Sahel, Idris Deby, na kasar Chadi ya gudanar da ziyarar wuni a jiya Laraba a babban birnin Yamai, inda ya ban kwana da dakarun kasar ta Chadi akan hanyar su ta zuwa bakin iyakokin Niger, Mali da Burkina Faso, waɗanda suke makwabtaka da kasar don yaƙi da 'yan ta'adda da ke tada zaune tsaye a yankin. Wakilin muryar Amurka Sule Mummuni Barma ya halarci taron ga kuma rahoton da ya hada mana.
Lokacin da shugaban kasar Niger Isu Muhammadu da takwaransa Idris Deby na kasar Chadi suka isa wurin da dakarun kasar Chadi suka yada zango kenan akan hanyar su ta zuwa fagen daga. Waɗannan askarawa su kimanin 1,200 na matsayin wani rukuni na bataliyar da kasar ta Chadi ta yi alkawalin aikewa zuwa yankin da Mali, Niger da Burkina Faso ke fama da mayakan jihadi da yake jawabin bankwana a madadin waɗannan shugabanni. Ministan tsaron kasar Niger Professor Isu Katambe ya ce ya ku hafsoshin kasar Chadi da karu manya da kanana, kyaukyawar niyyar da shugaban rukun G5 Sahel ya nuna ta hanyar sabon salon da ya kullo da shi a wannan yaki yasa za ku tafi fagen daga, inda za ku yi aikin haɗin gwiwa da takwarorinku 'yan Mali da 'yan Burkina Faso da 'yan Niger cikin yanayin fahimta, wanda kuma a matakin farko abin zai gudana akan iyakar waɗannan ƙasashe uku, inda za ku yi rawar daji mai lakanin operation sama. Ba ma shakka akan maganar ƙwarewa da jajircewarku akan wannan aiki, muna da ƙwarin gwiwar za a sami nasarori. A ƙarshen taron shugabannin ƙasashen G5 Sahel da ya gudana a watan Fabrairu da ya gabata ne, ƙasar Chadi ta ɗauki alƙawalin aiki kewa da wannan bataliya da zumar karfafawa sojojin Niger, Mali da Burkina Faso gwiwa a yakin da suke yi da kungiyoyin ta'addanci a iyakar da waɗannan ƙasashe yake makwabtaka. Idris Deby ya tabbatar da cewa za a sami kyaukyawan sakamako nan da watan Yuni mai zuwa, haka kuma ya yi alkawalin zuwa fagen daga domin dafawa askarawansa a wannan yaki. Shugaban kasar Niger Isu Muhammadu ya karrama Idris Deby da lambar yabo mafi girma a kasar saboda abin da ya kira dagewarsa akan batun tabbatar da tsaro, wanzar da zaman lafiya, samar da ci gaban al'umma da kokarin karfafa hulɗa tsakanin kasashe.
Honneur de la République, nous vous élevons à la dignité de grand croix de l'ordre national du Niger.
Shugaban tarayyar Najeriya Muhammadu Buhari ma ya samu irin wannan lambar yabo sakamakon lura da abin da hukumomin Niger suka kira jajircewarsa akan batun samar da tsaron ƙasa, zaman lafiya da ayyukan ci gaban al'umma. Kasar Chadi mai dakaru a rundunar haɗin gwiwar ƙasashen yankin tafkin Chadi ta taka rawar gani wajen karya lagon ƙungiyar Boko Haram. Sabili kenan ake kyauta zaton matakin aikewa da sojojinta zuwa iyakar Mali, Niger da Burkina Faso zai rage kaifin matsalar tsaron da ta yi kamari a yankin Sahel. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu ga kuma labaran duniya kashi na biyu.
To Yusuf, kasar Japan ta yi hidimar zagayowar ranar da aka samu mummunar girgizar ƙasa da kuma ambaliyar tsunami karo na 10 da suka shafe ɗumbin ƙauyuka da garuruwa, wanda hakan kuma ya janyo ɗaya daga cikin haɗuran nukiliya mafiya muni a duniya. Prime Minister Yoshihide Suga da babban sarki Naruhito sun jagoranci masu hidimar makoki wajen yin tsid a birnin Tokyo a yau dinnan Alhamis, a daidai lokacin da girgizar ƙasa mai ƙarfin 9 a ma'auni ta haddasa ambaliyar ruwan tsunami wadda ta malalo da matukar barna a arewa maso gabashin Japan kafin daga bisani kuma ta farma tashar nukiliya da ke Fukushima. Igiyar ruwan ambaliyar ta lalata lantarkin da ke samar da wuta ma tashar da kuma na'urar sanyaya ta, wanda ya kai ga tambadin manyan tukwanen iza makaman nukiliya guda uku, wanda hakan kuma ya janyo sacewar dumbun turiri mai guba cikin iska, wanda hakan ya tilasta gaggauta kwasar dubun-dubatan mutanen wurin da ke waye. Mutane sama da 18,000 ne dai suka mutu a hadarin. A ƙarshe, Majalisar Dokokin China ta amince da wasu sauye-sauye a tsarin gudanar da zaɓe a yankin Hong Kong, wanda hakan ya baiwa gwamnatin China ƙarin iko kan majalisar wannan yankin. Matakin da masu suka suka ce zai dada gurgunta fafutukar yaɗa manufofin dimokuraɗiyya a yankin. Majalisar Al'ummar Ƙasa, kamar yadda ake kiranta, yau Alhamis ta amince da sauye-sauye da ƙuri'u 2,895 babu hamayya, inda mutum guda ne kawai ya ƙaurace. Sauye-sauyen sun hada da faɗaɗa hukumar zaben Hong Kong, wadda ita ke nada mai jagorantar yankin da kuma mambobin majalisar dokoki masu yawan 1,200 zuwa 1,500, tare kuma da bayar da ƙarin iko ga mambobin hukumar zaben da ke birnin Beijing na ƙasar China. Wannan matakin ya kuma ƙara yawan kujeru a majalisar daga 70 zuwa 90, ya kuma soke damar da dambun wasu ƙananan 'yan majalisa na matakin gunduma suke da ita ta kada ƙuri'a.
Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Daga batun tsaro sai na cin zarafin ƙananan yara mata da maza, wanda abu ne da ya daɗe ana yi, amma hukunce-hukunce da ake ɗauka a kan masu aikata waɗannan miyagun ɗabi'un ya sa ana ganin cewar har yanzu ana samun ƙaruwar ayyukan ta'addanci da suka shafi fyaɗe ga ƙananan yara. Muhammad Nasir daga jihar Sokoto ya aiko mana da ƙarin bayani.
Yawaitar samun matsalolin fyaɗe ne ya zaburar da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama a Najeriya, jan hankulan hukumomi domin ɗaukar matakan daƙile munanan ayyukan, inda har wasu jihohi kamar jihar Kaduna da jihar Kebbi suka bayyana sabbin dokoki nazartar da hukumce-hukumce ga masu aikata ɗabi'ar, yayin da wasu jihohi kamar Sokoto har yanzu suna aiki ne akan samar da dokokin. Sai dai kuma har yanzu ana ci gaba da samun waɗannan matsalolin, waɗanda a cewar wata lawyer mai fafutukar tsayawa waɗanda ke fuskantar shari'a akan cin zarafi marasa ƙarfi, Barista Rashida Muhammad, abin damuwa ne.
To abubuwa ne wanda dai ya zama abun ya zama kamar annoba a garin Sokoto, da wuya ka tashi baka ji ai ma yarinya ko kuma yaro fyaɗe ba. Mu a ɓangaren mu na loyi muna iyakan kokarin mu tabbatar cewa an hukunta su, muna tabbatar cewa shi wanda ya aikata laifi an hukunta shi, sannan ita wanda aka yi ma fyaɗe mukan tabbatar ta samu kulawa. Akwai asibiti na Nana Khadija Center, an kere ta ne musamman domin irin wayannan yaran da aka ci zarafin su samu kyakkyawan kulawa ta ɓangaren lafiyar jikinsu.
Alal misali a Sokoto, duk da matsalolin fyaɗe da ke gaban kotuna suna jiran hukunci, an sake samun yiwa wata yarinya 7 fyaɗe, abinda har yaso ya gusar da hankalinta.
Sunana Isma'il Abubakar daga nan Arkin Lalyawar. Bayan na dawo daga wurin aiki na isa mahaifiyata ta ce yarinya ta ga yarinya da kuɗi naira 100. Bayan na dawo aka tambaya ta ina ba ta kuɗi, ce mata a'a ba ni ba da kuɗi ba. Sai bayan na fita na je sallah na fito sallah aka kira da aka ce ga inda ta ji ta samu kuɗi. Na iske yaron na ce mishi ya kawo ba kanwata kuɗi, ya ce eh ya bata kuɗi. Zan ce garin ya kai me ta maka ka bata kuɗi? Sai yaron ke ce instantly take cewa ai sa ta aiki, ya cire mata kaya ya amfani da ita. Ita yarinyar gaban shi ta faɗi ya mata fyaɗe, kuma an je asibiti har ya ta yare tana tun lokacin ba ta bashi har ya harasa mata taɓa, yanzu haka za mu koma asibiti.
Mahaifiyar wannan yarinya dai ta nemi aiwa ƴarta, wanda Marina ya ce adalci da yake batun yana gaban kuliya.
Wallahi ban ji daɗin wanga hau ba, duk yanzu cikin tashin hankali nake, duk lokacin da ka tambaye magananka sai dai zuciya da ya mun ciwo ba sakai ne. Don yarinya saboda bikitan take yi kullun sai sai mun je asibitin kwari mu je mu dawo a don Allah ku taimaka mana, saboda dun ba wani mutum ba, dun mutumin din ya fi mu karfi gaskiya, dun ba mu da abin da mai Allah dai muna taimakon jama'a, dun mai neman sa'anu ya sa'an don Allah ya taimaka mana, don Allah kwaci ma yarinya ga yin cinta.
Wadannan matsalolin dai suna zuwa ne daidai lokacin da ake kokarin samar da dokokin hukunta masu aikata ta irin waɗannan laifukan na fyaɗe a jihar Sokoto karkashin jagorancin wata cibiya ta tabbatar da yin adalci ga kowa, wato Center for Social Justice, tare da tallafin kungiyar Spotlight. Da yake tuni an gurfanar da wannan ake tuma da yawa wannan yariyar fyaɗe a gaban kuliya, jama'a na fatar ganin an yi wa wannan yariyar adalci. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu iya magana dai suka ce lafiya jarin talaka. Masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau za mu yi magana ne akan duba lafiyar uwa da kuma jariri bayan haihuwa. Tare da ni a cikin shirin akwai ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir dake aiki da shahararren asibitin Nizamiya na ƙasar Turkiya dake Abuja. Likita barka da wannan lokaci.
Masu sauraron mu barka da wannan lokaci.
Makonnin da suka gabata mun yi magana akan matan daga yadda mace za ta shirya samun ciki da kuma kula da cikin da kuma haihuwa. A wannan makon kuma za mu yi magana ne akan duba lafiyar shi kanshi jariri da kuma uwa bayan ta haihu. Likita, yaya ake duba lafiyar uwa da jariri bayan haihuwa?
A lokacin baya ba wai wani da nisa ba, za ka ga kusan cikin shekarun 1970 zuwa abin da ya kai cikin zuwa 1980, za ka ga asibitocin mu idan an haifi in mace ta je ta haihu, haihuwa ta salin halin da babu matsala, akan aje ta a asibiti ta kwana biyu sannan a sallame ta. A cikin wannan lokaci na wannan kwana biyu akan duba ta a tabbatar cewar lafiyar ta lau, jinin ta yana daidai, a tabbatar cewar ba ta zubar da kuma jini. Sannan jariri za a duba shi a tabbatar da lafiyar shi kafin a sallame shi zuwa asibiti shi da mahaifiyar shi zuwa gida. Saboda abubuwa na rayuwa da suka canza, na daya al'umma sun karu da yawa kuma asibitocin nan ba su isa ba, sai kasance yanzu idan ka shiga asibiti ci za ka ga wata matan ma akan kujera take zaune tana jiran wata ta haihu ta tashi ta bata gado, sai kasance kenan cikin awa hudu ko abin da ya kasa da haka mace bayan ta haihu an sallame ta ta tafi gida. To wannan yana tattare da matsaloli da dama, saboda idan matan nan tana zubar da jini ba lalle a gane ba, tana iya tafiya gida, sai bayan ta tafi gida sai kasance tana zubar da jini, da farko ba lalle ta ji wani abu ba, amma a hankali bayan jini ya zuba da yawa sai ta shiga wani hali. To wani lokacin sai ka ga kafin a ruga a dawo asibiti har a zo a fara neman jinin da za a yi mata kari, sai kasance ta shiga wani hali. Wani lokacin idan da kara kwana sai kasance an rasa mahaifiyar ma. Shi kuma jariri sai kasance shi din ma ba a duba shi akai ba, saboda a lokacin da aka haife shi na awan farkon nan an ga kamar komai lafiya, ba lalle an duba duk abin da ya kamata a duba ba sai a sallame shi. To kuma wasu matsalolin sai bayan an sallame shi da awoyi ma sannan za su nuna. Kenan sai bayan an je gida an lullube jariri an zace yana bacci sai ya kasance an samu matsala. Misali ga ƴaƴan da iyayensu suke da ciwon sukari, akwai abin da ake cewa hypoglycemia, wato ya kasance shuga a jinin jaririn nan yayi ƙasa. In an haife shi awa ukun farko zai zama lafiya lau da karfin shi da komai. To amma zai iya kasancewa an lullube shi an tafi da shi gida sai ya kasance shugan nan yayi ƙasa har ƙasan da zai iya kasancewa ya shiga cikin abin da ake cewa koma, kuma har sai ya kasance jariri ma ya iya mutuwa ba tare da an sani ba a cikin baccin shi saboda sugan nan yayi ƙasa matukar ƙasa. Idan ba a kula ba kenan akwai hatsari sosai, kamar cutar jaundice misali. Idan an haifi yaro saboda lokaci kafin a haife shi mahaifiya duk ta dauke mai nauyin cire wancan sinadari da yake kawo jaundice, wato sinadarin bilirubin. Kenan sai bayan an haife shi mafi yawancin lokaci sai bayan awoyi zuwa kwana daya kafin jaundice din nan ta fara nunawa. Kenan idan ba a duba ba sai ya kasance sai bayan da aka tafi gida ana ta hidima sai yaro ya samu matsala, sai ya kasance sai ya shiga wani hali kafin a ruga kuma a dawo asibiti. Akwai cututtuka da ake haihuwar jariri da shi, misali abinda a turanci ake cewa congenital abnormalities, misali a cikin bakin yaro daga can baya daga sama sai ya kasance wurin ya fafi, abinda ake cewa cleft palate. Idan ya kasance ba bude bakin nan aka leka ba, ba lalle a kasance an gane irin wannan matsalolin ba. Idan ba a duba gadon bayan shi ba, musamman daga ƙasa wajen kwankwaso, ba lalle a gane cewa ko yana da matsala daga ƙashin gadon bayan ba, abinda ake cewa spina bifida. Wasu jariran za a haife su